gane ko? Na'am.
Kare sai ni Ali kamar.
To, wannan yace a cikin littafin yake cewa kare sai di Aliyu Tamasini. Shehu Aliyu Tamasini yake cewa wa qarbalagal qudubani ya tafi tariqatana. Hakika ya kai qudubaniya a cikin tariqan mu wannan. Arallaha saqal wujuda masaqa, wanda yake ganin Allah subhanahu wata'ala saqal wujuda ya kora talikai masaqa korawa. Al-halaki ita halaka. Walam yaslim minhu ahadun, wani mutum daya ba zai kubuta daga gare shi ba. Illa man razaqahu Allahu mahabbata sayyidina, sai wanda Allah ya arzika shi da soyayyar su gaban mu. Dan haka na hore ku bi sabari da hakuri a daga abin da ya same ku. Minas sanatil humqa, daga shekara wadda take humqa, wadda take tawawaye na daga cutarwa, ko kuma min al sanatil humqa, daga halshinan nan na wawaye. An gane ko? Min al azab, na daga cutarwa. Wasafihi, sannan ku yi rangwame anhum, gaggare su da kuma barin kulawa da su, baɗinan wa zahirin, baɗin da zahiri. Zuhudan fi ma, sannan ku zama kuna gudu daga abin da ke wannan Allah. Famadahuhum, yabansu da zarginsu, wa yaqbalun, da fuskantowarsu da tafiyarsu, duk su zama abu sa daya. Wanda ya so kai so ka, wanda ya ki kai ki ka. Domin babu wata cutarwa, babu wani mai amfanarwa, illa huwa subhanahu, sai shi Allah. Wala katira, ba mai kaskantawa, wala rafiya, ba mai daukakawa, sai shi Allah subhanahu wataala. Ba ma yabtahi Allahu lin-nasi, Allah ba zai budi ga mutane ba min rahmatin daga wata rahama. To idan Allah ya wannan budin, babu mai rikewa gare ta. Amma yanzu ku sanan babu mai rikewa, fala mursila, babu mai sakin talahu a gare shi min ba'adi bayan shi din. Shine wato shi awahul aziz, shi mabuwayi ne alakin mai hikima. Yasa Allah ya ce wa in yamsaka Allah, idan Allah ya shafa, wato wa in yamsaka, in ya shafa maka bidurrin da wani kishiyar lafiya, to babu mai yayiwa sai shi. In kuma yin feka da alkhairi, dalifal, babu mai maiwa ga wannan falalar tasa. Hasilu, abinda yake tabbatar da shi, cewa duk wanda ya samu Allah bai rasa komai ba. Wanda ya rasa Allah bai samu komai ba. Duk wanda ya samu Allah shi ne wanda yake kyautatawa, bi ai shi ne wanda ya nutsu da shi baɗinan a baɗini, da kuma misaltawa lamaninsa zahiran a bayyane. Allah madaukakin sarki ya ce, hakika Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah, waɗanda su kuma muhsinuna suke kyautatawa. Ku sani kum anillahi, duk abin da zai sha makance ku daga Allah, wato wujudin mawjudin, samuwar, wato samuwar wannan abin samuwa, wato kare ya sha makance kuma a huta tare da shi. Lakin sai dai tawahumahu, sai dai kawai tawahumi nashi. Idan Allah subhanahu wataala yayi niyyar yayi hijabi daga bawansa wujuda da gari, sai yayi daga gare shi samuwar wani, baya ganin wani saman meni. Lahi shahidu minani illa adaman, ba abin da yake gani sai rashi. Fana'an fi mahawi, wato fana'an karewa a cikin shafewa. Ila na fahimta nan ya hawa zuwa shafe wani wani gari yace da wani dai. Sai shahidul wujud, sai ya wato sai ya ringa ganin wujud samuwa mutlakan sa ke ba kaidi. Lillahi alhaqq, sai ta tabbata ga Allah. Fazalika, dan haka wato farkon mataki kenan, fil fatahi, a cikin fatahi, wato cikin fatahi. Abinda ke koma bayan nan ba a ambatan shi fatahi, shine kofa nan ta ma'arifa. Wato sahibin sa babu makawa a gare shi min shekin arifin, daga sheyi arifi cikakke. wato da zai abokance shi sannan kuma ba zai rabu da shi ba ma da mafi yazar hali matakai ya ya dawo cikin wannan hali da annahu domin cewa shi maslubul iftiyari abin zabe wato abin sancewa nufi ne saboda mayan sa sukuran har sai ya ƙara wani mayan sai ya warke jam'an fi farqin wato jam'a cikin jam'i fi farqin cikin wannan nan wato a cikin rarrabewa wato hakika cikin shari'a wa fana'in haka nan kuma da fana'i fi baqa'in a cikin wanzuwa da kuma da kuma ganin haƙƙi wato gaskiya da halitta da samuwa fi adamin cikin rashi dan wato cikar imani su kasanta tufa izbatal haqqi tabbatu wannan ta Allah subhanahu wata'ala ta tabbatar da ita sannan kuma ahadiyatu kadaituwarsa ita ma ta shafe ta zalika hakan domin Allah subhanahu wata'ala shine al-haqqu cewa dai abinda kuke wato duk abinda kuke kira bayan Allah shi wannan mai wazan mai abin gane mai wucewa ne mai shudewa ne wanda ya rabauta bai ba adada sashen ma menene ma au ma'ana ilai abinda muke nuni zuwa gare shi hakika ya rabauta da wilaya ita wilaya ba ta da wata alama hal wali da za a san wali da ita da ko ta kasance da yadda kanje shine kyakkyawan misaltawa da umarnin Allah da kuma wato nisan ta rahani fi zahiri wal batini a zahiri ba da batini minu da gare shi da shi ilai zuwa gare shi da kyakkyawar dabi'a tare da dukkan abin halitta da kuma wa jama'a da kuma tattarawa tsakanin qadariyatin wal jabariyatin wa Allah ya qirra bika haqu sannan kuma haqu ba ta tabbatuwa a gare ka waje alta bainaka sai ka sanya tsakaninka da tsakaninsa rasulahu wato manzansa da bibiyarsa wal istinana bi sunnati kuma sunantuwa da sunnansa dawame kuma babu makawa min itiqani daga kyautatawa wato farallai da wajibai imtisalan dan misaltawa li amrillahi da umarnin Allah babu makawa kuma minan nawafil daga nafiloli istinanan kana mai sunnantuwa bi sunnati rasulullahi da sunnan manzon Allah kai sani hakika asalin nan na hijabi guda biyar ne kasratul akali yawaita cin abinci indai kana yawaita cin abinci to wannan za su sanya maka hijabi a halalar Allah wa shurbi da yawan sha wa kasratin nawmi da yawan bacci wa mukhalatatun nas da cudanyuwar mutane da yawan ta magana war gafalatu da rabkana anallahi daga Allah to duk wannan suna sanya maka hijabi duk wanda yake sanya yayi wannan hijabin to lalle ya shagaltu bi zawalihim da gushe su bi riqqin da tausasawa wa sahibu tarbiyati wato sahibin nan na tarbiya wato ma'abocin tarbiya kal musafir kawai matafi ne mahalla in ya kance yana neman gaggautawar mahalli wannan da yake nufin shi to zai yi tafiya da daddare ne da ranan sa lam yata'ajjal in kuma baya gaggawa yasiru ruwaidan zai ringa tafiya kadan kadan eh shine kadan kadan shi bawa Allah subhanahu wa ta'ala yana arzika shi ta'ala madaukin sarki gurgudan himmarsa himmatu idan himmar shi ta kasance aliyatan madaukakiya ce baya daraga Allah subhanahu wa ta'ala bil qalilin da kadan dukkan abin da ya rada shi ya hamduhu yana gode masa wai dalibu ziyarata yana neman dadi da'iman dawami ma dama fi duniya matakai ya dawama a duniya koda ya kai inda ya kai idan ya kasance wani wannan idan ya samu kadan ya zunnu anna husta kamala wai shi yana ganin ya cika abinda ke wajen Allah yana yanke kauna wato yana isuwa da hakan yabtakiru ala jinsi sai zama yana yin alfari a bisa jinsin sa yana zaton annahu nala min Allah shi ya samu wani abu daga Allah to ma nalahu ahadun min al-awliya abinda wani wali ya ma ba same shi ba ra'aytum idan kuka gani man hazihi sifatuhu wanda wannan ne siffarsa to fa alamu ku sani annahu lam yahsul ala ta'ilin wato shi bai samu wato shi bai tabbata abu sawanan abin amfani ba wa amma kayfiyatu talqinil wurdi tijani amma yadda ake lakanta wal wurdi wurdi na wannan tijaniya bal mulqinuna ala sifatin masu lakana wa sun ka suka so bi amma wanda ya san hakikatin sheki
fara yi laƙina illa fi halin intimasi baya laƙana dariƙa sai a halin shafewar kansa in zaka laƙana dariƙa a cikin sheyi ma'ana in zaka baya dariƙa ka laƙana dariƙa cewa kai ka shafa kan kai ba kai bane shautu janini a lokacin bai yakum al-murid to sai muridi ya tsayu muridin sheyi shine muridin sheyi ba tare da wasu da ba amma wanda ya laƙana ba tare da wannan kaifiyar ba aidan to muridi ko ma cikin zance muridi sheki muridi ne na shehi lakin min wara'il hijabi he ta bayan hijabi yi mana ya zace wa iyyakum na hane ku suma iyyakum sanan na hane ku ya ina ba zai bada ba kuma yana ganin kansa ma shine ke bada wai su sai ma kuwa eh dai karaya cewa shut janne zai baka yanzu kai ka shafa kanka saboda ai shut janne shi ya maka izini ka wakilce shi ne da shi ke bada ko to shine yayi yasa ake bada wannan wato shi yasa irin in mutum ya samu salsalan nan izinin nan ta mukaddamanci shi kenan in ya tashi to dole sai ya san wannan abin to shine ya kamata mutum ya kudurta wahidin wani mutum daya minkum daga gare ku cewa da shi lahu adana tasirin ma asheki yana da mafi koma bayan tasiri ta da shehi to wannan kaskanci ne wanda yake mai wannan darjewar daga dagai ne shi muridin shauti jani hurrun dani fi nafsi cikin karin kansa lahu an yanzila yana da gare shi an yanzila ya sauka mallakanahu manzilatan wanda ya lankana mashi yana gare shi zai iya maida mallakanahu wanda ya lankana mai wazifa manzilatan shi shine a matsayin shehinsa hatta ya jira hu iyahu har ya same shi wani shi ma'ana wanda ya baka dariƙa ka tsaya wajensa ya zame maka shehinka kai kai to kana da wannan ikon a lokacin da aka baka wazifa kenan wanda ya baka wazifa zaka ce to bari in tsaya wajenka kawai kai ka zame man shehi yau in yi kai ne shehi na
wallo
ya ga dama kuma dan ka bani dariƙa ajin canza shehu a wannan lokacin amma abin da ake so da ka ware wanda shine shehinka to shikenan ka tsaya nan kuma yau shine shehunka din sai dai idan ya fa ku daga yana to in zaka iya zaka nemi wani kuma a gani
walahu an yanzu la
gairahu yace walahu yana gare shi an yanzu la gairahu ya kuma yanzu la gairahu ya sauke waninsa
idzalam
yazfar bi madalabi idan bai samu abin da yake nema a wajen wannan din ba
haisu
ta inda cewa annal mulaqinina su masu laƙana dariƙa ba wai daidai duk ba ɗaya suke ba su masu laƙanta wazifa daban-daban ne sun kansu bil quwwati da girma wato wa quwwatihim shi kuma girman na ma'ana wajen karfin nasu tigraqin shine da gurgurdan nutsuwar su fisheki a cikin sheyi tarqina a lokacin da suke laƙana dariƙai wa qablahu da kafin shi wa ba'dahu da bayan sa wa qatasartu da kuma taƙaituwa ta ala haza abisa wannan
la'anna
domin dan yawaitawa shagaltuwa ne wa adamul faragi da rashin kuma karewa wa sheku shehu yusallimu alaikum yana yin sallama a gare ku amatan gaba ɗayan ku wa kasatan da kuma kebe da kuma jumla gaba ɗaya an yursilani ilaikum ya aiko ni zuwa gare ku wai za ka zalika idan wannan ya abu to sai ku bira kuma da sannu zan ba ku labari biyo mi kiyami min huna wato daga ranar tsayuwa ta nan gurin wa Kano da kuma wato wa kunu ala balin ku kasance a labarin abusa shiri min zalika abusa haka wa anta ya sayidi amir tijani wato wa anta kai ya sayidi amir tijani ina nema min siyara tuka daga shugabantakarka da karamcinka ka tattara dukkan almuta alliki na bisheki waɗanda suke rataya da shehu wata ƙara ala kuma hazi ne barawata ka karanta musu wannan takarda ka fassara musu malam ya fahamu mina wato abinda ba su fahimta daga gare ta ba su wato kai masa bayaninta sannan kuma ka rubuta daga gare ta nuskatan wata daban ka aika ta da mu'allim yahuza ga malam yahuza can zaria
yanan ma fi zaria
eh fi zaria a cikin zaria na'am shine fa wata kullahu sai ka fada masa ni na umarce shi an yi rusula min hanus katan da mu'allimi jaruma wato ya aika kuma ga malam jaruma shi ma ya rubuta ya aika imamu zawiyatu tijaniyati wato imamu wato shugaban zawiyana na tijaniya fi qaryati kumasi a wannan alqaryata kumasi sannan kuma na umarce ka anta kaima anta katuba min haka rubuta daga garetan suketan wata nuska koma cikin zance ka aika ta li muallimi Muhammadu Sabana wato ga Muhammadu Saba fi qaryati Kutunu a can alqaryar Kutunu Kutunu ba wawahi datan sannan a rubuta wata daya idan man kana min ashabi sheki izuwa ga wanda kan ce daga sahaban shehi fi qaryati Lagos a wannan alƙarya nan ta Lagos
kuma dai yayi
da kai ya ummun naf'u dan amfanin di ya gane wata ummun nasiyatu nasiya duk ta gama ko ina da ko ina na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ka tunatar fa inna zikra iya tunatar wa tanfa'ul mu'minina tana amfani ga mu'minai na wore ku da tattaruwa li kulli amrin da dukkan wani lamari a hammakum wanda ya dame ku domin jama'a rahmatu rahama ne ku yi taimakekeniya a bisa aikin alheri wata ƙwarin tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya alal ismi a bisa zunubi wal udwani da kuma kiyayya ku zaku wato ku kasance bayan Allah ɗan uwa ku sani anna kulli wa'idin dukkan mutum ɗaya minku daga gare ku salasatu huququn yana da haƙoƙi guda uku wato uku alal akari a bisa daya shine haƙin musulunci da kuma haƙin ƴan uwantakar dariƙa da kuma haƙin na kasawa alal kasi a bisa kasawa dan haka muna nema min siya da tukum daga shugabanninku wa karamikum da karamcinku wato ku rubuta a gare ni a wana nazarikum lokacin dubawarku ga takarda daga dukkan abin da ya abku min al-akbar daga labarai ba adi bayana abta hannin shei a can kaudaha amma cikin sanan ina yin sallama abisa dukkan ku da ke babbun ku ga muallimu dahiru kaman malam dahiru bello da kuma wato muallim malam Muhammadu Bello da kuma malam Abdullahi Rabi'u da kuma malam Rabi'u da malam Usmanu Al-Qalansawiyu da malam Khamisu bin Shu'aib da wato da malam Abubakar Atiku wa ala Sharifi Isa da kuma Abisa wato Sharif Isa wa kullahu ka ce mashi yusallimu li Al-Haji Abba sannan kuma ya miƙa sallama ta daga gare ni Abisa Al-Haji Abba babulu da kuma Abisa Sayyidi Al-Karim Al-Haji Abdul Karim wa ala muallimu da kuma muallimu Umar Al-Falaki da kuma sauran dai masoya gaba ɗayan su kullu wahidin kowane ɗaya bi ismihi da sunan shi wa ainihi da ainin sa ko wato ku dawama kaman yadda wato kamar rumtin kaman abinda kuke nema wala yata'addalu al-jawab kar ku gofintar da amsa walaula hazatan ku da kyautawar ido ne ni in Allah su ya da fitta akubi ila al-masiri ilaykum ina cikin shiri zuwa tafiya ta zuwa gare ku radallahu zalika idan Allah ya nufin haka wa ma zalika tare da hakan ne kuma astashirukum nake neman ku shawara ala zalika abisa haka idan ya kance shine ra'ayi inda kuma a wajenku af'aluhu to zan aikata shi walau bi mashakkatin koda da wahala ne kuwa domin cewa dai ni ila tilkal gari ba abin da ya dauke ni zuwa wannan gari a duniya wato a duniya na duniya li'anni sai dan cewa dai ni walillahi alhamdu godiya ta tabbata dai ga Allah wahidun min haɗe ne daga gare ta wato qadaral kafati gurgudan isuwa ya aminu ni laha nashru dariqati ce dai cewa dai daidaitawa dariqa ne ya dauke ni to tarbiyata da kuma kaifiyar nan ta tarbiya biya a cikin ta da karan cewa ta waqata mururi lokacin shudiya ta biya da ita muta'ajjalun abin gaggautawa ne saboda tsawon zamana anil ahli daga ahli malauma kasu da na zauna a cikin ta misalin wata biyu ka'ida lamarin ya kance fauka min makana wato mafifice ga abin da ya kasance ina yin sallama a gare ku ammatal ikwani gaba ɗayan ku ƴan uwana da kuma kebantattun su Muhammadu ibn Rabbani kaman sayyidi Muhammadu ibn Rabbani muallimu sibiyani sheiki wato shine muallim malam sibyan ash-sheikh wassalamu assalamu alaikum wa muhibbukum dan uwan ku wato akukum dan uwan ku wa muhibbukum masoyinku shine Muhammad al-Hadi di mauludu fal shine wato dan Saidi mauludu fal da hawatan an rubuta wannan takarda lokacin hantsi yawmul isnaini ar-rabi'u ba'da al-20 min al-muharram yawmul isnaini ranar litinin ar-rabi'u ba'da al-20 wato 24 ga watan muharram shekara ta 1300 da wato 88 da wannan ko 87 na'am wasallim minni ala akawaykum sannan ku yi gaisuwa daga gare ni a bisa yan akawai ka dan uwanka asaidil asaidi alhumma wato wani ne eh sayyidil muhammadus sani shine muhammadus sani da kuma sayyidi usman an kulla wahidin ina so daga dukkan ɗaya daga cikin ku bi barawatin a ke wato in kebance shi da wannan takarda lakin ba kal waqati sai dai lokaci yayi kunci ala zalika abu sa haka salamun yajibun an tausafi hil qalam fa usafuhu yakfi kama kana yu'lamu salamun wato aminci ya tabbata gaisuwa ta tabbata yajibu an tausafi hil qalam da alqalami yake bushewa daga siffanta irin wannan gaisuwai eh fa usafuhu siffofinsa yakafika ya ishe kama kana yu'lamu ma kana abinda ya kasance dama yu'lamu an yi sani akan sa salamun wa irsalu salami min albu'di dalilun ala gibzil muwaddat wal ahdi salamun gaisuwa wa irsalu salami da aiko da gaisuwa min albu'di daga nesa dalilun duk dalili ne ala gibzil muwaddati abisa kiyaye wasu yayya wal ahdi da kuma alƙawari ila sayyidil amjadi izuwa ga shugaba mafi girma wal kaukabi wanda yake taurara nan al as'adi na as'ad wato akina dan uwan mu wa habibina masoyin mu wa kasata anfusana da kuma kebantattun nan na kawunan mu wato kebantattun nan na kawunan mu tijani shine amara tijani bin usman al kanawi min mujibihi saboda sababin sa ne ana madara alaina ba adukum ni madara alaina abinda ya abku akan mu ba adukum bayan ku wato madara alaina ba abinda ya abku a gare mu ba adukum bayan ku illal khairi sai dai alkhairi wa sheikh da shehi wato wa sheikh shehi la ba'as alai babu wani aibi a tare da shi shi wal iyali da iyalinsa ma'ana lafiya lau yake babu wani tsanani tare da shi wa aishatu aisha
kara zadat alaiha jariyatin
wato ta kasance ta ƙara kuyanga a gare shi da kuma sayyidina alhaji muhammad alhadi ibn sayyidi mauludu fal
tazawwaja binnati shaykh
wato tazawwaja da ta auri wato da ta auri diyar shehi qabla dhahabihi ila alahli kafin tafiyarsa zuwa ga ahli sai wasallam wa sallim li gaita ala akhina yace ka isar da gaisuwa daga gare ni matuka ala akhina abisa dan uwana sayyidi muhammad sani wa aliyu wa aliyu wato usman da kuma aliyu da usman gaba ɗayan su wa kataba aqikum wa abidu sheki ibn rabbani shine ya rubuta ta alhamdulillah da yawa.